Akarante, she's so old at here. So to me, isn't it? Yes, I know. Kwaliyarki, taza ida janina. Kyan gidanki, ya zaida ganina. Da na ganki, na san kam yauna. Marmashinki, shi ya isa barina. Mai dade ba, kaji ki cikina. Kin sauya jinina, kin sake halina. San Zara, kin zara zarina, kin kara ganina, so mai haƙuri na. Yanzu da hannu nake kiran ki, kin juyo ina ta ɗauki da gufata nake fakonki na harbo. Ance wai shi so guba ce na gana sha kamar zuma ce in ya so ya mata ba likitoci suna kusa
Zoto me zante, keza na rumu.